music. I got Freestyle Boys Nation FBN with the best. That the D1 on the building. Let's go. Sautin FBN ke tashi, zubar plus ne kamar mashi, rappers da yawa yau ga bashi, J-Town na kira yau ba fashi, daddy D1 ni ne manci, suna na ne yau a bracket, I'm a hustler ko a market, Bill J-Town boy na saka jacket, JJC with empty pocket, zallar plus ne kawai pake, daddy D1 ko wani fanni, yau da gobe ai dole su sanni, ina cikin alheri my niggas, muna cikin alheri. Ina izan so in dan kara sannan kuma na sa dabara wakokin mu suke ji su kara god no go shame us kai asara dan kallon mu ku tashi a fara a makila ka tafi la hawa kida filla filla rayuwar yan sai me dala nasu wasane su kula ina cikin alheri muna cikin alheri muna cikin alheri 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 alheri.